Take these broken wings and learn to fly. Fly all your life. You were only waiting for this moment to be free. Da 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 da